It is a very special privilege and pleasure to officially cut the tape in the commissioning of this plant, the largest single-line rice mill in our region so far.
Mukaddashin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo kenan yake kaddamar da babban kamfanin sarrafa shinkafa mafi girma a yankin Afrika ta Yamma a Argungu ta jihar Kebbi. Shekaru biyu da suka gabata ne dai shugaba Muhammadu Buhari ya kaddamar da noman shinkafa a jihar ta Kebbi bisa sabon tsarin gwamnatin sa na faɗaɗa kafofin tattalin arzikin Najeriya da rage dogaro kacho kan albarkatun man fetur ta hanyar haɓaka sha'anin aikin gona. Yemi Osinbajo yace ya je Kebbi ne domin soma girbi amfanin shukar da shugaban kasar yayi idan aka yi la'akari da ɗimbin alfanu da kamfanin zai kawo.
The first is that it underscores the policy of the federal government that it is the private sector that must be the engine of development.
Yace da farko dai kamfanin na jaddada muhimmancin sabon kudirin gwamnatin tarayya na baiwa bangaren masu zaman kansu damar taka muhimmiyar rawa a wajen kawo ci gaba, domin ko kamfanin hannayen jari ne na mutane da dama wanda kuma zai samar da ayyukan yi da samar da kudaden shiga. Abu na biyu kuma yana tabbatar da manufar shugaban kasa da ya bayyana a kasafin kudin shekara ta 2016 cewa wajibi ne Najeriya ta noma abincin da 'yan kasar za su ci, kuma wajibi ne a yi amfani da kayan da aka sarrafa cikin gida. Kuma gashi Allah ya albarkaci Najeriya da kasar noma da za a iya noma wadataccen abinci har ma a fitar da shi waje.
It's time to real wealth for our people and for export.
Shi kuwa gwamnan jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagudu cewa ya yi duk da yake 'yan Najeriya sun dan jijiki sakamakon sabon tsarin na gwamnatin tarayya akan noma da hana shigowa da abinci. Kwalliya ta soma biyan kudin sabulu musamman a jihar ta Kebbi da wasu jihohin Najeriya.
Today in Kebbi state, some large scale farmers of rice are even having difficulty finding enough labor. Literally, they have to queue.
Yace yau a jihar Kebbi wasu manyan manoman shinkafa suna shan wahala sosai wajen samun ma'aikata, wani lokaci har sai sun jira a layi saboda jama'a kowa ya sami aikin yi. Mutane da dama sun kama harkar noma gadan-gadan. Bincike ya tabbatar da cewa an sami ingantuwar yabanya da amfanin gona daga ton 2 a hectare ya zuwa ton 11 a hectare,
where yields have reached 11 tons per hectare.
Kamfanin dai na haɗin gwiwa ne tsakanin masu saka hannun jari na ƙasar India da na Najeriya har na naira miliyan 10,000. Yana kuma da karfin samar da shinkafa ton 120,000 a shekara, yayin da ake da kudirin faɗaɗa shi nan gaba kaɗan ta yadda zai samar da ton 500,000 a kowace shekara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Argungu a Najeriya.